Wasu bayanai da ke ci gaba da fitowa daga arewacin Borno na nuna cewa mayakan Boko Haram sun sake kwace ragamar shugabancin garin Marti da ma kafa fitotocinsu a cikin garin da kuma awon gaba da wasu kayayyakin jami'an tsaro. Tim ya kwanaki hudu kenan wasu da ake can cewa mayakan Boko Haram ne suka kai hari kan jami'an sojan da ke garin Marti, inda aka ce sun kwace motoci da kayayyakin yaƙi na jami'an sojan da ma halaka wasu daga cikin jami'an sojan. Wannan dai shine karo na farko da mayakan Boko Haram suka kai hari a kan wani gari, su har ma suka kwace ragamar shugabancin garin. Tun na da manyan hafsoshin sojojin kasar da ya zaka ke cigaba da gudanar da ayyukansu a wasu bangaren kasar ta ma dajin Sambisa.
When the Nigerian military is operating in the Sambisa Game Reserve, the insurgents will now migrate from the Sambisa Game Reserve to the shores of the Lake Chad as well as into the Mandrak. And therefore, there is the need for the Nigerian military to ensure sustained military operations.
Nan dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulmi yake ba manyan hafsoshin sojojin kasar shawara lokacin da suka kai mashi ziyara a karo na farko da ba shi tabbacin cewa za su kawo ƙarshen wannan matsala nan ba da jimawa ba. Yace ya kamata jami'an sojan Najeriya su ankara da cewa idan suna yaƙi a bangaren arewacin Borno, waɗannan mayaka sukan ƙaura ne zuwa bangaren dajin Sambisa, da kuma zarar sun dawo bangaren dajin Sambisa mayakan ko koma bangaren arewacin Borno. Ya kamata su kula da hakan, don ta hanyar haka ne kawai za a magance wannan matsala na hare-hare mayakan Boko Haram din. Ganin cewa ko su daidaiku da suka samu ficewa da garin Matan, su kuma shaida a manema labarai game da yadda maharan suka kwace wannan gari.
Boko Haram sun zo sun shiga barik din, suka dakin barik, suka kone-kone a cikin barik din nan, muka kwana a waje wacce gari ya waye da safe muka sake shiga cikin Marti. Da mun shiga cikin Marti an riga an kone kace-kace nan Emirate ma an karba, amma jirgi ya bi ya yi kwandamin nashi. A talare ma an kone shi, kayan sojojin nan gaba ɗaya an ba sa shi bom-bom mene-mene, duka yaran nan suka kwashe, kayan nan suka tafi da gawa guda bakwai wanda na ganda ido na sojoji guda bakwai wanda aka kashe, har da wani manjo daya ciki. To saboda haka abinda ya faru kenan a Marti.
Sai dai masu lura da al'amuran daga kai hukumo tunis suka suma baiwa gwamnatin jihar Borno shawara ta sake duba yunkurinta na kokarin maida yan gudun hijira zuwa garuruwan nasu na asali, cewa har yanzu akwai sauran wannan yaki. Gama abinda Malam Aliyu Idris ke cewa,
wato abinda yake faruwa shine su yaran sun fahimci cewa kaman ba a gane kan yanda ake yaki da su din bane. Suna an cefa Marti kwanan nan aka kai mutane, kuma gwamna yana magana za mu yi da malamin makaranta su koma can garuruwan su. Mun tsoro mutane suna cikin garin Maiduguri an dibe su an tafi da su, yaya suke yanzu, wani hali suke ciki yanzu, shine abin da ya kamata a tambaya. Ai hakuri a samu a gama yakin nan.
Wannan batu dai na sake karbe yugo ga ragamar shugabancin garin Martin ya sake tada hankulan jama'a, musamman ma wanda ke arewacin Bondo, wanda tunis sun so mu koma garuruwan nasu na asali don ci gaba da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Haruna Dodebiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.